Hassan, the youngest producer. Ƙaunar ki zai zamo kamar aro in kin guje ni. A hankali ta lalama ake so riƙe ni. Ding dong, ding dong, zuciya take yi. Na tuno akwai ta mutuwa kuka nake yi. Mora so, ana maƙarnin zamani, Allah da zamani. Lokaci in yayi sai mu tafi, lokaci komai da lokaci. Zainabu Abu sarauniya ce ta mata. Zainabu Abu sarauniya ce ta mata. You took me all the way to love, taught me how to live the life I never ever know before. You have to know that if you are the one in a billion, zero in a million, to me you want a trillion. Ine ka tarira ya tabiwa kira ta kainuwa na shan samar ruwan rafi shi yake. And now I'm all alone and after all the sound, I hope you sing the song, sing it louder. Jingle bell, jingle bell. Zainabu kan kina zamo abin tausayi ne. A sanda ko ina na lalaba a ce shiru ne. Kukan zuciya ne. Kamar da kan kikin aza abin na wasa ne. Kallo na ke yi aiki na hankali. Zanen ki rabbi ne a watan asali. Idanuwan ki sun yi kyau da tosali. Kawai ni zan zamo mijinki adali. Zainabu